Assalamu alaikum barka 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 da babban sallah wato Eid al-Adha Eid al-Layya Eid al-Naman Rago Eid da makwabtan ku ke jira domin su zo cin nama shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM da kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna
Sauraro kamar yadda dai aka saba a dukkanin jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu amma a yau 31 ga watan Yuli na shekarar 2020 zamu karkata shirin ga nishadin waƙoƙin sallah daga shagaishin sallah kasancewar yau take babbar sallah
bari na fara da cewa barka da sallah
to Aminatu barka dai da fatan kin yi sallah lafiya ni da tawagata muna nan zamu zo miki naman sallah
tunda kun bewa ni bari na zo na same ku kamar wasa fa bana sallah babba da karama duk a cikin annoba akan yi
Allah ya karbi ibadunmu kuma ya maimaita mana Allah kuma ya ji kan mutanen da suka rasu waɗanda ba su kawo har wannan lokacin ba
to amin jama'a kamar da yadda Zahra ta yi bayani a farkon shirin kuma dai yadda muka yi alƙawari a makon da ya gabata yau shirin namu na musamman ne kuma makusudin wannan shirin shine mu nishadantar da ku
a dan haka mun tsakuro waƙoƙin sallah daga wurare daban-daban domin nishadi kuma muna tafe daga shagaishin sallah daga mazauna ƙasashen duniya
sannan muna tafe da amsoshin ku daga shafukan mu na Facebook da Instagram jama'a sai ku gyara zama ku yi tazo mu ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe
kuma saurare yanzu dai bari mu fara da amsoshin tambayar da muke muku a shafukan mu na abota wato Facebook da Instagram inda muka ce to jama'a yaya za ku gudanar da bikin sallah a bana yayin wannan annoba ta cutar coronavirus kuma ga wa kuke miƙa sakon gaisuwar sallah ga kuma yadda kuka amsa mana
saurare amsoshin dai namu dai a yau sai ai mana afuwa ga sunayen da zasu dan mana wahalan fadi to amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ado Salati goma ga Annabi Rajau inda yace hakika shagulgulan bikin sallar bana ya zo ma al'ummar duniya cikin wani yanayi na annobar corona amma babu komai mun dauki kaddarar ubangiji a matsayin mu na musulmai domin na tabbatar da cewa ko ni Allah yayi mai kyau ne a ƙarshe zan so ku isar mini da gaisuwan sallah na ga Shehu Adamu Rijau da ɗan baban Yusra Gusau da tukur haraka tsohon garin Rijau da bashar kansala mai tunkiya dirin daji da Usaini dan gote karasuwa da babana Tunau mai ƙwariya sabon garin Rijau da Kabiru Tela Rijau da Gali Siraja Faki da Sani na Liliya Makuku da Umar Abdullahi Gambaki da Ashiru Lawal na goma da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sai amsar Ibrahim Suleiman Matika daga jahar Kebbi karamar hukumar Gunza. Yace yau da gobe ikon Allah mu dai a jahar Kebbi zamu yi sallah kamar yadda muka saba a baya dan ba mu da COVID-19 ko daya a Kebbi. Sai kuma ina mika sakon barka da sallah ga daukacin ma'aikatan ku na VOA da yayana Suleiman Dada Matika da yayana Bala Audu Mopol 36 Kebbi. Allah ya karbi ibadunmu amin.
To sai kuma Malam Sadiq Muhammad Gaidam wannan wasiƙa ne na Madina ne yace ina mika sakon gaisuwa tare da fatan alkhairi zuwa ga jaru mata Madina Tahiru mai shanu nesa bata maganin kusa da na kawo miki ziyara har Sokoto.
Garba Yakubu yace to kada mu manta fa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana wannan cuta fa jarabawa ne gare mu da kuma yardar sa ne miki roƙon sa a wannan wata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya yi mana wannan cuta amin summa amin. To jama'a ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
To masu saurare kafin mu ci gaba da karanto sakonnin ku bari mu dan numfasa mu shakata da wannan waka.
Fighting dunia karkashin samaniya silmi suna taruwa su bautawa Allah lokaci ne na zumunci lokaci ne na aminci lokaci ne na ambaton sunan sarki Allah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allah Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd iyaye da sunan Allah addu'ar da miki Allah ka hada kaunan mu akan zamancin juna idun sa'idun ranar farin ciki yawar rana ce idun sa'idun ci abinci ai ado Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd idun sa'idun ranar farin ciki yawa rana ce
to mun gode da wannan waka ta Amdal. To sai kuma amsar Shehu Adamu Rajau inda yace a Naija dai babu bukukuwan sallah amma dai zamu je masallacin Idi kuma ina mika sakon gaisuwar barka da sallah ga ma'aikatan ku kamar su Amina Buhari Auna wato yar garin mu kenan sannan Aisha Madina mai shanu da Sarfi Hashim Gumar da sauran su dai da dama. To mun gode mu ma muna mika maka gaisuwar sallah.
Aisha Usaini Dangote Karasuwa daga jihar tace eh to gaskiya sallan layyar bana sai a hankali sakamakon zuwan COVID-19 amma ga dubun gaisuwa ta zuwa ga Jamila Ado Salati Goma da Aisha Bala Usman Karasuwa da Amina Adam E Adam Gashuwa da Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa da Hannatu Usman Kasim Kiringin da Alhaji Mile Yusuf Fari da Baba Gana Alhaji Mutiya Watakan da Nasiru Shehu Inusari da Yani da Kallu da Tabawa matan Musa Karasuwa da mai gidana Usaini Dangote Karasuwa da ma al'umar garin Karasuwa baki daya.
Shi kuma Usman Aliko mai dawa daga jihar Yobin Najeriya cewa yayi hakika wannan sallah ta zo mana a wani yanayi da bamu saba ba wato annobar coronavirus domin kuwa bana jin sallar za ta yi wani armashi saboda wannan yanayi muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana karshen ta kuma ina nika sakon gaisuwa ta ga Musa Usman Bularafa da Nura Abubakar gidan Abba da kuma Muhammad Ali Komedawa da Tijjani Ahmed Kusani dake garin Damagun jihar Yobe
sai Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau tace da farko dai ina yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana ta sallah lafiya sannan kuma ina shaida muku cewa ni Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau yau farin ciki na ba mai misaltuwa bane balle in yi tunanin wata cuta ne suna coronavirus domin duk mace mai kishiya tana son girki ya fado kan taran sallah to nike da girki yau sannan tace a dan haka yau mijinmu Ado Salati goma ga Annabi Rijau a hannuna yake sai yadda na so da shi a ƙarshe ina yi wa daukacin ma'aikatan ku barka da sallah da duk wani wanda ke sauraron wannan kafa ta VOA Hausa mai dimbin falala da tarin albarka
to ina ga dai wannan amsa dai na hadin gwiwa ce daga Ladidi Ahmed da Malam Usaini mai magani tudun Fulani hawan Idi Saminaka inda suka ce bikin sallah bana mun gode Allah tunda ya sa mun yi ta cikin lafiya kuma ina mika sakon gaisuwa ta ga dukkan al'umma musulmi baki daya jama'a har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa da muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe
Kuma Musa
shi ku cewa yayi za mu takanta yawo da tafi uwa da mutane kuma ina gaida Mujibu Wayar Farafai na Siriya a Najeriya da Titi da Suleiman Malumfashi Titi Austin Kaduna
sai amsar Hannafi D Salisu yace ina fatan alkhairi ga dukkanin musulmai baki daya
to sai kuma amsar Hassan Umar inda yace Allah ya mayar mana da alkhairi alhamdulillah
Abubakar Nigu Ibrahim daga kasar Jamhuriyar Niger yace ina yi wa musulmai duniya barka da sallah da mama aikatan sashen Hausa na VOA da fatan barka da sallah
to sai kuma Abubakar Idris Bako yace Assalamu alaikum masoyana a gidan radio mai albarka VOA Hausa ina fatan za ku bani dama in yi ka sakon barka da sallah a wannan karo insha Allah
babandi mamman bandi da magaran yace salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi da fatan za ku yi kokon sallah lafiya ina mika sakon gaisuwa ga musulmin duniya baki daya
to sai kuma amsar tukur PMC Remawa daga Accra Ghana inda yace Alhamdulillah VOA Hausa sallah bikin daya rana kuma sallah ba iki ba balle a daga mai abin da ya sawwaka ina mika gaisuwan sallah ga comrade Nura mai Apple Gusau da comrade Tasi with Elias Magani da Ashiru Lawan na goma da Nura Abubakar gidan Abba da Elias Ibrahim Kedi dan Bushiya da Abubakar Salisu Ariki mai Portiscom da Atiku dan Yarbawa Barbarejo da Zaharadini Palaso Riji
sai amsar Abdulaziz Attajiri yace barkanku da wuni da fatan an yi lafiya yau da gobe da farko dai ina mika sakon gaisuwa ta gare ku ina muku barka da sallah da masu sauraron ku baki daya
kan sai kuma Abubakar Abdullahi yace to a gaskiya bikin sallar Idi ta bana sai dai mu ce alhamdulillahi a matsayin mu na musulmai domin mun tsinci kanmu cikin wani bakon abu wanda bamu taba ganin wannan lokaci ba ga annobar corona ga tsadar rayuwa ga matsin talauci da hawar tsadar kaya to masu saurare kafin mu ci gaba da karanto sakonnin ku bari mu dan numfasa mu shakata da wannan waka
kuma Amina kin ji awwal Yusuf cewa yin kina ne da sakon gaisuwa ta zuwa ga Aisha Madina Tahiru Musani Allah ya sani biki sallah cikin kokin lafiya da dukkan ka a duniya amin sai amsar MD Mahmud yace da fari muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu wannan babbar rana za mu gudanar da bikin sallah cikin takatsan tsani tare da bin dabarun kariya daga cutar coronavirus Allah ya maimaita mana amma ban da coronavirus ina ni a gaisuwa ga yan uwana da abokan arziki
kan sai kuma amsar rabu finance inda to in ce shi kuma yace ina mika sakon gaisuwa ta ga duk wani dan Najeriya da ke London kuma ina gaishe da Madina Linshanu my best journalist sa Madina da yau ki farin jini.
Ki kuma Alhaji dan kaka yace bana coronavirus sai mana illa ba kudi amma mun gode wa Allah muna da rai da lafiya. Allah ya sa mu sallah lafiya amin.
Shi kuma Nafi'u Ahmad cewa yayi BOA idan an samu wanda zai yi sadaka rago gani bai yi aski ba balanta na yanka barci.
Sai amsar mu da ke Allah ya sa na fada daidai. Yace zamu yi kokarin amfani da shawarwarin jami'an lafiya. Kike cewa zamu yi bikin sallah cikin takura. Sai amsar Abdul Bako yace Grace Alheri nake jira ta tsaya min katar rago. Kin ji fa amina.
To sai kuma amsar Sha'ibu Murtala yace assalamu alaikum. Sunana Sha'ibu Murtala. Ina muku fatan alkhairi BOA Hausa. Gaskiya mun gode da abin da kuke yi. Allah ya biya domin duk wanda ya mika gaisuwa kuna isar da ita ga al'umma. Wannan ita ce kadai hanyar da zaka mika gaisuwa ga wasu mutane masu muhimmanci. Ni ma ina mika gaisuwa ta ga dukkanin musulmi da ke duniya. Da kuma duk gidan radio mai labarai da yaren Hausa na gode.
Sai Queen Amina 718 take assalam yau da gobe. Za mu gudanar da sallah kamar yadda ta zo mana. Wato zama a gida, wanke hannu da bada tazara. Yayin mu'amala sannan ina mika sakon gaisuwa ta ga Nazir Ahmad Hausawa da Rabi'u Abdullahi Indabo sannan kuma ga al'ummar musulmi baki daya nagode
to masu saurare mun gode kware da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
to jama'a ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga gaisuwar sallah daga mazauna kasashen waje yanzu sai kasar Morocco
assalamu alaikum sunana Hadiza Aliyu dake garin Casablanca a kasar Morocco ina ni sakon gaisuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana zan ni sakon gaisuwa ga mahaifiyata Hajiya Rabi Aliyu da yan uwa da ke garin Kaduna Asma'u Zulaiha Sadiya da Rufaida sannan zan gaida da kawayena Farida Abdulkadir Safiya Mustafa Maryam Abba da Maryam Baffa sannan zan gaida anti na dake garin France Hajiya Muskura da ɗan uwana Jamila Samira da Safiya da Nini da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana
jama'a masu sauraro yanzu kuma mun dawo nan Amurka
assalamu alaikum sunana Sadiya Yusuf Abdul Karim Ummi Sadi daga Kansas City Missouri ina mika gaisuwa ta ga dukkan ƴan uwa musulmai da kuma fatan an yi sallah lafiya ina gaida mahaifina Alhaji Yusuf Abdul Karim dake Kaduna da kuma friends ina Hadiza Ummi Alfaki da Shamsiya Aliyero dake Kaduna ina gaida ƴan uwana dake Sokoto Alhaji Musa Nasarawa kakana da kuma kawunnaina da kuma gaggwanina ina gaida ƴan uwana dake Abuja Anta Aisha Musa Nasarawa da Mina da Hawwa da kuma antina dake Kano Anti Saratu Musa Nasarawa da fatan kowa yayi sallah lafiya Allah Ubangiji ya maimaita mana amin
Allah jan roƙa kan aiko mu ayo layya ranar bauta ga Allah shi muka wadoki
kuma dalla a gaida Yakubu Muhammad yanzu kuma zamu koma ƙasa mai tsarki wato Saudi Arabia
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wana musulmai, barkanmu da babban sallah. Ina so in yi muku gaisuwar babban sallah. Ni ne Abdulsalam Sharif daga kasar Saudiya, birnin Makka. Ina so in ma mahaifina Sharif Muhammad Bakur Sharif barka da sallah da uwata Amina Muhammad Mukhtar barka da babban sallah. Kuma antina Amina Muhammad Mukhtar barkanmu da babban sallah. Kuma ƴan uwa da abokan zama Muhammad Ali da Usman da Bakur da Ra'ad da Mukhtar barkanmu da babban sallah kuma ina so in ma mazannin birnin Riyadh antina Maryam Muhammad Mukhtar
barkan mu da babban sallah wani sa imma dani na da wana Abbas da Musa Sharif Muhammad Bakar barkan mu da babban sallah kuma ina so imma ɗan uwana da abokanan zama a can kasar Nigeria Ali Sharif barka da babban sallah da Muhammad da Bakar a birnin Kano barkan mu da babban sallah kuma mazallin birnin Maiduguri bana da Muhammad Bakar da Madu da Ishaku mai shayi da Ali da Umar Faruk barkan mu da babban sallah Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu fatan alkhairi
kuma dalla yanzu kuma za mu koma Burtaniya
Assalamu alaikum sunana Abba Yadudu dan asalin karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano a Nigeria ni dalibi ne a kasar Burtaniya inda nake karatun PhD a babbar sallar bana muna mika gaishe-gaishen mu zuwa ga mutane kamar haka ina gaishe da mamana da babana ina gaishe da kawuna baba Alhaji da dukkan mutanen gidan shi ina gaishe da goggota baba Binta da dukkan mutanen gidanta ina gaishe da kakanni na Hajiyar Katsina da Hajiyar Funtuwa da dukkan mutanen Katsina da Funtuwa ina gaishe da yayyina yaya Muhammad yaya Mahmud yaya Maryam Zahara likita Halifa MBU Hassan da Hajara ina gaishe da Mami DJ ina gaishe da Anti Batulu Vice Chancellor ta Federal University Dutse ina gaishe da baban Muzammil Hanga ina gaishe da Anti Hawwa Sufi ina gaishe da Anti Bilki Borodo ina gaishe da baban Nur Hanga ina gaishe da baba Sadiq ina gaishe da baba Sani Sufi ina gaishe da baba Sani Hamid
ina gaishe da mama na da baba na ina gaishe da anti ina gaishe da maman Tarauni da mama Fatima ina gaishe da dukkanin kannena da yayyena tare da kuma gwaggwanni na da kawunnai na Allah ya maimaita mana
Allah ya maimaita mana muna yi dukkanin al'umar jihar Kano da kuma mutanen dawakin kudu fatan alkhairi Allah ya maimaita mana ayi sallah lafiya
Assalamu alaikum sunana Farida Musa mazauniyar kasar Ingila ina mika gaisuwar sallah ga mahaifina mahaifiyata yayyina ya Aisha da ya Asma'u kawannina baba Musa baba Abdullahi baba Ibrahim baba Sule da baba Idi da gwaggwannina baba Mummuna baba Rakiya baba Sadiya baba Zainab mama Fati anti Suwaiba Hajiya Dinje Hajiya Miro anti Indu anti Uwa anti Ramatu anti Haju anti Bilkisu da sauran ƴan uwana Izzatu Hanana Rakiya Rukayya Zainabu Uwali mama Tani Mubarak Abdulmajid Sultana Mustafa Fatima Maidiya Ummi Maryam da abokan arziki kuma Amina, Hafsa, Zainab, Ummi, Sa'ada, Aisha, Fati.
Kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi suke jimma tunda kai mishi baiwa kai mana dan mu wake wata da sallah wala ha al'umma na tsinya ha ba yau ne sallah ko wata da shi na ba
yanzu sai kasar Faransa
Assalamu alaikum ni ce Habiba daga nan Faransa ina gaishe da kowa da kowa ina gaishe da babana Alhaji Adamu a Kamaru ina gaishe da uwata Hajiya Kande dan Fullo a Kamaru ina gaishe da babban uwata Hajiya Bibi dan Fullo a Kamaru a nan garin Yawunde wana da babana kuma a nan garin Baminda a nan Kamaru ina gaishe da duka ƴan uwana da abokan arziki gabaki daya insha Allah ina kuma ku barka da sallah da su ina gaishe da ƴan uwana da suke Najeriya gabaki daya da su da wanda suke Kano gabaki daya ne musu fatan alheri kuma ne musu barka da sallah ina gaishe da ƴar uwata Hajiya Zainab a nan garin Faransa da Hajiya Hindatu a nan garin Faransa da Hajiya Sa'adatu a nan garin Faransa ne musu fatan alheri musu da iyalin su gabaki daya ina gaishe da ƴan uwana na Niger gabaki daya ƴan uwana na Niger gabaki daya a nan garin Yamma
baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin Sahara Aminu Sage, da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa farka da sallah. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Arziki da ake nufi ya hada da zama da lafiya. Ci gaba da ake